Shugabannin kungiyoyin kwadago da na jam'iyyun siyasa da jami'an fafutuka masu yaƙi da aƙidar mulkin mallaka daga ƙasashen Afirka, Asiya da na kudancin Amurka ne ke halartar wannan taro da ke hangen haɗa kan al'ummomin yankin IOS tare da basu goyon baya. A gwagwarmayar da ƙasashen suka ƙaddamar da zummar ƙwatar da cikakken 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka.
Qui aurait pu imaginer que Niamey serait en mesure d'organiser une conférence internationale pour dénoncer l'impérialisme.
Shugaban jam'iyyar 'yancin Afirka Abdurrahman Umaru na cewa waye tsammanin birnin Niamey na iya shirya irin wannan haduwa ta ƙasa da ƙasa don yin Allah wadai da aƙidar mulkin mallaka? Waye taba tunani ko a mafarki shugabannin mu za su jagoranci ko su halarci taron yaƙi da manufofin 'yan mulkin mallaka? Gashi nan abin ya yiwu a dalilin zuwan Janar Chani da abokansa na SNSP kan karagar mulki.
Cela a été possible qu'avec l'arrivée au pouvoir du général de brigade Abdurrahman Chani et ses frères d'armes du CNSP.
Taron na da manufar farfado da yunkurin da daddan gurin nan na dunkulewar nahiyar Afirka, amma a gargashin tubar cikakken 'yancin kai. Fitaccen dan siyasa Mamman Sani Adamu shine shugaban kwamitin tsare-tsare.
Afirka ta fara tashi tsaye nan ta kare kanta, kuma hanyar da waɗannan ƙasashen uku suka ɗauka ita ce hanya mafi dacewa in ana son a cimma buƙata na ganin Afirka ta ɗumke, amma bisa tafarki na 'yanci.
Shugaban sakatariyar jam'iyyar Pan-Africanism Today Jones na wakiltar Afirka ta Kudu a wannan haɗuwa.
On the 15th of November we commemorated with revulsion.
Yace a ranar 15 ga watan nan na Nuwamba mun yi biki cikin yanayin ɓacin rai don tunawa da zagayowar ranar cika shekaru 114 da ƙasashen mulkin mallaka suka haɗu a Turai da kuma taron Berlin na 1994 a ci gaba da karkasa arzikin Afirka da al'ummominta domin kansu. Yau shekaru 114 bayan haka mun haɗu a nan Niamey domin haɗa kai da Mali, Burkina Faso da Niger.
With the people of Mali, Burkina Faso and of course Niger.
Taron wanda ke kamala a wannan Alhamis 21 ga watan Nuwamba zai fitar da sanarwar da aka ayyana a matsayin sanarwar zaman birnin Niamey.
Irin yanda aka saba gani da kasashen yamma ba su bari wato kasashen da suke son samu yanci. Duk wani sabon salo dai na kawo zagon kasa ga irin yunkurin da ake yi. Yaya kamata a fuskance shi? Yaya kamata a fahimci abubuwan nan?
Wannan yunkuri na lalubo hanyoyin ceto Afirka daga kangin mulkin mallaka na wakana a wani lokacin da rikicin siyasa ya kunno kai a Mali, inda sabanin ra'ayi tsakanin sojojin da ke mulki da Firayim Minista Shogel Mega ya yi sanadin tsige shi daga mukaminsa tare da rusa majalisar ministocinsa. Tuni aka maye gurbinsa da tsohon ministan cigaban karkara Kanal Abdullahi Mega. Tsohon Firayim Ministan na zargin Janar Asimi Goita da mukarrabansa da yin gaban kansu wajen jan ragamar mulki a wani lokacin da ya kamata su shirya zaben demokradiya kamar yadda aka yi alkawali a shekarar 2022. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Niamey a jamhuriyar Niger.